إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبودا بوديا سنتبتا دا الله سبحانه وتعالى عندي بام جامع التاروى وعندما مسلاتي dan ci gaba da karatu na sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya dalta da mu sati da gabata mun tsaya akan gabata malakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-mushrikin min makka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da shi daga mushrikai na garin Makka da shi da sabon shi azabtar wanda aka musu cutar wanda aka musu rayuwar da suka yi ne kunci a garin Makka mun tsaya akan ruwaya wanda Hammad bin Salma daga Sabit an Anas qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas an cutar da ni saboda addinin Allah ta yanda ba a taba cutar da wani mutum ba ta yanda ba a taba cutar da wani makhluki a duniya ba kuma haka an tsoratar da ni saboda addinin Allah ta yanda ba taba tsoratar da wani ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi da bakin shi an cutar da ni yanda ba taba cutar da wani mutum ba saboda addinin Allah an tsoratar da ni ta yanda ba taba tsoratar da wani ba wanda aka dan mun gani yanda aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayi aka sihirce shi wanda bai korewa cewa shi annabi ne dan an mishi tsahi ya kama shi wanda har sai da mala'iku guda biyu Allah ya turo su daya tsaya wajen kahuwan shi daya tsaya wajen kan shi daya yake tambayar dayan wannan me ya same shi yake cewa matbubun an mai sihiri aka mishi waye mishi ya hudu sunan wanda ya mishi Lubayd ibn Asam amiya mishi yace a gashin shi da aka dauka daga masarcin shi ina aka binne ya hudu rijiye ga inda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka tono kuma aka saukan mishi da wannan surai mawazatain ko mawazatani kuma da qul huwallahu ahad yake karanta shi kuma ya zamanto koyi ne ga shi duk wanda zai kwanta zai karanta wannan surorin ya shaho a jikin shi kariya ce a gare shi sai ke cewa ruwaya daga Ibn Abbas yake cewa wallahi in kanu la yadribuna ahadahum wa yaji'unahu ويعطشونه حتى ما يقدر ان يستوي جالسا من شده الدور yace dai daga cikin sabon manzon Allah garin Makka zai abuge shi ane bugon kawo wuka a hana shi abinci a hana shi abin sha a kishirwatar da shi yace har sai ya kai bai iya zama da kanshi saboda cutar wanda aka mishi in bugo ne sai ya kai zama ma bai iya yi in yunwatar da shi ne zai yi a hana shi abinci a hana shi abin sha sai ya kai inda zama ma bai iya yi hatta ya qulu lahu har sai ya kai inda za a ce mishi Allah ta wal Uzza ilahaka min dunillah gumkin Lata da Uzza su ne abun bautarka kuma bayan Allah har sai ya kai inda in an ce mishi zai ce na'am eh haka ne saboda me saboda tsananin azaba azabar da zai kai har ta huddar da mutum daga hankalin shi in an ce haka ne ko ba haka ne ba zai ce haka ne yace haka ake ma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka sai ruwaya daga Zir daga Ibn Mas'ud قال يجي أول من أظهر إسلامه سبعة ونسك هار بينا دا مسلم تنسو أغرم مكة متنبقوين يجي نهركو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سي أبو بكر نأوك سي أمار نهد سي مأيدي يشي سمية نبي سي سحيب سحيب الرومي نشد سي بلال نبقوي سي مقدار من أسود yace wannan a garin Makka su suka fara bayyanar da musulunci su aka fara sani ga musulmai na harko yace fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahu Allahu bi amri shi manzon Allah sai Allah kare shi ta hanyar dan uwan baban shi Abu Talib in za a mushi wani abu ana tsoron huskar shi ba za a mushi ba yace wa amma Abu Bakar fa mana'ahu Allahu bi qaumi shi kuma Abu Bakar sai Allah ya kare shi da dangin Abu Bakar bani tamki ba mun su duk da bisu da karhi a garin Makka bisu da fada a ji kamar sauran gidajen kamar bani Umayya amma in an taba ɗaya daga cikin su zasu taso ga baki daya duk da wasu daga cikin su bisu musulmi ba amma saboda an taba Abu Bakar wannan in wanta kabbata bari sai sun taso sun nemi a kare shi yace wa amma sa'irhum sauran kuma fa akhazahum mushrikun fa albasuhum adru'ul hadid wa waqafuhum fi shams sauran kuma gabaki daya kace Bilal kace Suhaibur Rumi kace Sumayya ita wanda da kanta akama ta Abu Shal ya kashe ta manzo Allah zai huce ana musu azaba bai yanda ya iya kawai dai dinga cewa sabaran ya ala yasir ku yi hakuri yayan famin yasir alƙawalinku aljannati makomanku aljannati yana kallo bai yanda ya iya ba zai iya hana ba yace su wa'innan yace mushrikan Makka sun kama su an sanya musu dirgi na ƙarhi na azabtarwa kuma an tsira su a rana don azabtar da su duk wanda zai je garin Makka ko yanzu ya san yanayin da rana take a garin Makka yanda zahir rana yake wanda kai da kanka ka hudda takalminka ma ka ce kai tahiyya zaka san akwai rana a garin balle a dauko mutum babu kaya a jikin shi a dora shi kan dutse ko kuma a kai shi cikin sahara kan riri ana azabtar da shi daman ga zahir ranar kuma wani bin da wuta za a mishi azaba duba Ammar bin Yasir duk girman shi yazo yana kuka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an azabtar da shi manzo Allah da kanshi yake shahidi mai hawaye yace shine sai suke cewa sai Ibn Hajar yake cewa da manzan Allah ya ce an cutar da ni saboda addinin Allah ta yanda ba a taba cutar da wani ba yace wa ujibu zan ba da amsa akan haka bi anna jami'i ma uziya bihi ashabuhu kana yata'azza huwa bihi likaunihi bi sababi yace cutar wanda manzan Allah ya ce babu wanda aka cutar da shi yace saboda duk azabar da za a ma wani sahabin shi shi ma iya jin wannan zahin azabar da ake mishi saboda da sababin manzan Allah ne ake ma wannan azaba da sababin manzan Allah aka kashe Sumayya kuma haka annabawan duk da aka ba da labari amma wani kaza Allah ba do labarin Zakariya da dan shi Yahaya wanda kanshi aka cire aka kawo kan nashi akan tire wanda ta nemi a kawo a cire kanshi annabi ne an cutar da shi amma bai kai ba yanda aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi labarin cewa an cire ma wannan annabin kai amma wane kaza yace wannan kadai shi ma cutarwa ne yana cutuwa da wannan abin ni ma irin wannan abin zai same ni kafin ma ya same shi ko mun gani yanda warqatu bin nawfal ya ba manzo Allah labari dama ina cikin kurciya ta lokacin da za a huddo ka daga garinku za a hudda ka daga garinka kuma a maka adawa manzo Allah ke mamaki kayaya za a hudda ni daga garin Makka alhalin sunana as-sadiqul amin amma ga lokacin yazo wanda ba hudda shi ba akai garin Makka ga abinda aka mishi wanda yana zauwa sai ruwaya daga Khabbab yake cewa ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi zillil ka'aba yace nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kishingide da abin kishingida iya inuwa Ka'aba so tari zai taso da gida zo Ka'aba yayi dawafi yayi sallar shi ana kallon shi yace wata rana hina tarro shi yayi kishingide sai nace mishi ala tad'u lana kaba bake cewa manzo Allah ba zaka mu addu'a ba Allah ba mu nasara a wata ruwaya ce ala tastansir lana ba zaka roki Allah ba Allah ba mu nasara kana da addu'a karbabba wajen Allah ga abinda ake mu a garin Makka duk inda ganka ka zama abin farauta manzo Allah iya addu'a Allah ya yi mu wannan yanayin da muke ciki yace faqa'ada wa huwa muhammir wajhahu manzo Allah da yi wannan abin ya tada mishi hankali kawai zamna iya kishingide sai tashi zamna huskar shi ta yi ja in aka ce huskar mutum ta yi ja ɗayan biyu ko bakin ciki ko kuma barci yace sai manzo Allah tashi huskar shi ta yi ja ran shi ya ɓaci abin da yake ko kuma alamar yana barci ne aka tada shi sai ke cewa laqad kana min qablikum laqad kana man qablakum la yumshatu bi mashadil hadid yace wa'inda suke gabanu akwai wanda za a mishi masarci masarci na ƙarfe za a dinga mishi azaba da shi a dinga sarce fatar jikin shi a wata ruwaya yace za a sa mishi si irin da yankan kata ko ana yanka tsakankanin fatar shi da kashin shi a cire jijiyoyin shi da naman shi ana redewa yace amma babu duk daga cikin su wanda ya bara akina wannan misali ne manzo Allah ke ba su wanda mun gani tabbacin wannan abin da ya labari Allah ma ya kawo labarin waɗanda suka yi wannan abin Allah ce kutila ashabul ukhdud annar zatil waqud izhum alaiha qud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud Allah ce wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid bas zarge su da komai ba bas kushe musu komai ba kawai dan sun imani da Allah wannan shine yasa aka musu haka sai manzo Allah ke bada labarin waɗannan mutanen da suka yi haka yake cewa waɗanda suke gabanu akwai wani sarki sarkin nan yana da wani bokan shi iya da matsahin shi wannan matsahin ya tsufa sai yake ce ma sarkin a kawo min yaro wanda zan dinga koya mishi koda na rasu zai ci kan baci na kina an san yaron sai an tona za a samu shi a samu yaro haziki mai hankali a kawo mishi zai koya mishi yaro aka bincika aka samu yaro guda aka kawo mishi kamar yanda yaro zai je makaranta ko zai je da kwal sai da mulki haka yake zuwa yaje yazo in yaje a koya mushi ya dawo gida yaje a koya mushi ya dawo gida sai manzo Allah ya ce wa sallallahu alaihi wasallam a hanyar shi da gida zuwa wurin gidan bokan akwai wani malami ko kuma rahibi wannan malamin yana kira zuwa ga tauhidi kadai ta Allah yara in zai huce zai ji iya karantawa kina yana karanta littafin Allah sai tsaya saurara in ya saurara ya saurara kuma sai huce gaba in yaje zai je yayi ta'akuri yayi rita tunda ya tsaya a wurin shi in yaje zai bashi kashi kuma in ya dawo zai koma gida kuma sai ya tsaya saurara haka ma in yaje gida ne ya tsira ka shi ma a bashi kashi sai kawo ma shi malamin yake cewa kaga in na tsaya nan na saurara abinda ka wani in naje za a buge ni haka ma gida sai ta mishi ko in ka tafi in ya tambaye ka me ya tsira ka kace a gida ka tsira kuma in ka je gida suka tambaye ka me ya tsira ka kace boka shi ya tsira yaro sai huta yanzu ne yana zuwa yana zauwa yana daukan karatu biyu ya tsaya saurari karatun tauhidi kuma ya gaba a koya mishi bokanci wata rana sai ke cewa Allah ya sanya wata dabba katuwa ta tsaya kan hanya ta tsare hanya babu wanda zai huce aka rasa wanda zai iya kore ta katuwar dabba yara hanyar shi ce yake cewa yau za in sani in lamarin wannan malamin shi ya fi soyuwa wajen Allah kawai sai ɗauki tsakuwa ko mutum ba ta mai komi ba balle katuwar dabba kawai dai doka yake cewa Allah in dai lamarin wannan malamin kiran da yake kan tauhidi shi ya fi soyuwa a wurinka Allah in naje wannan ta faɗi ta mutu muna ne suna kallo kawai ɗauki ya jefa kawai ga dabba ta faɗi ta mutu yanzu ya sami yaƙini ko mutane suna gani duk abinda mutane suka gani wani yayi abinda su ba su iyawa kuma yaro ne sai lamarin shi ya yaɗu mu a gari labarin shi ya yaɗu a gari dai ta shauje wajen malamin yake hudu mishi ga abinda ne ku duba hinta mishi yau kai ka hini ma matsayi a wajen Allah tunda kai haka ni ban yi haka ba amma kai ka hini matsayi a wajen Allah to amma zan hudu maka ka tabbatar da shi Allah ya jarabe ka sai an jarabe ka sai an maka azaba amma aka kama ka ba da labari na kakka ce ma ka sani ya ci gaba da rayuwar shi yaro ya kai iya warkar da makahu yanda annabi Isa yake yana warkar da kutu yana warkar da gurgu haka yake duk wanda zai kai wannan matsayin ya mai doma mai idan shi kenan ya kai matsayi babba a gari labarin shi ke yawo ko ina yaro ne amma zai yi noma mai gidan shi yanzu ana cikin yanayin nan sai wani makahu a cikin gidan sarki a cikin fadar sarkin ya ji ya nemi yaro ya kawo mishi dukiya mai yawa kamar domi ido na gatan takaci sun cayi wannan san kudinka wannan san dukiyarka in ka yi imani da Allah zan roƙe shi ya nido maka idanka ya ce na yi nan ya yi adda Allah inda gaske ke Allah a nido mishi idan shi kuma take yanki Allah a nido mishi idan shi yanzu makahu ina zai ne fada zai koma ko nan ne wurin shi sai koma fada sarki kuma ya je idan shi biyu yana kallon sarki sarki yake tambaye shi, wame do maka gidanka? Faɗi min. Sai ta yi, Ubangiji na Allah ya medo min. To wannan ita ce babban matsala. Kenan daga nan mutum da ta tashi. Shi kuma shi ne Ubangijin garin, shi ake bauta ma. Kuma yanzu ya shi makahu ya ce Allah ya ce mishi kana da wani abun bauta ba ni ba. Aka kama makahu ana mishi azaba, ana mishi azaba har ta kai inda ya faɗi yaro. Ce yaron nan shi ya mai doma. A kirawo yaro. Sarki mi zai ji? Daɗi zai ji. Ga abinda na sanya makarantai bokanci, kuma ga shi har yana mai do ido. Kinan ya hima wancan bokan. Kuma hitar ruwa abin ba haka nan ba ne. Shi ma yaro ake mishi azaba, ake mishi har sai da ya faɗi wancan malamin aka kamo shi. Ga su uku. Yanzu aka ɗauko si irin na yanka, yanda ake yanka katako, makahu aka ɗora si a kan shi. Ana yankawa ana ce mishi sai ya bar addinin shi. Ana yankawa, manzo Allah ke cewa hidda aka raba kaskon kanshi, ɗaya ya faɗi ƙasa, ɗaya yana jikin shi. Ce wannan shine abin da aka mishi, amma bai bar addini ba. Yaron yana kallo, malamin yana kallo. Aka kawo malamin shi ma ake yankawa bai bari ba, hidda aka raba shi. Yace ku duba dai wa'innan abin da aka musu, amma babu ɗaya wanda ya bar addinin shi. Yace duk wanda ya kai irin wannan matsayin ka san yana da imani. Sai yaro shi kuma ya sarki cewa ya gama shi da fadawan shi, ku je saman dutse, babban dutse, in kun je ƙololuwar dutse ku je hoshi ku dawo. Aka kama yaro aka taide shi, sai da aka je ƙololuwar dutse. Kawai sai adda Allah kamun maganin su, dutse ya girgiza suka falo, shi kuma ya koma. Ina zai tafi? Kamata ayyayi irin na ashabu da kafi fa abu ila da kafi yan shir lakum rabbukum min rahmati ya tsere ko, amma yaro sai kuma fara sarki. Saboda yana da wani guri da yake so ya cima, sai dawo ya zo tsaya gaban shi. Ina wanda na gama ka da su? Allah ya mun maganin su. Sai gama shi da wasu kuma, ku ɗauke shi ku shiga cikin ruwa da shi, ku hau wato ku shiga jirgin ruwa, in kun je tsakiya ku wurga shi ku dawo. Kana ganin sun wurga shi ba zai iya tafiya ba sama ruwan ya dawo. Suka tafi ana hawa a wurga shi, sai musu adda su suka fada, kuma shi ya dawo. Kuma ya dawo fada sarkin ya zo tsaya gaban shi. Ina mun da na gama ka da su? Allah mun magani shi, kuma ga nan na dawo. Sai ce mishi mata haji, kai baka iya kashe. Yace wannan shine tsantsar tauhidi. Wallahi duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah ta zamanto ba gurguwa ba, Allah babu abin da zai cutar da shi, kuma babu abin da zai tsoratar da shi. Annabi Ibrahim wuta aka sa shi, aka hura ta kama kuma bata ci shi ba, saboda la ilaha illallah. Bayan shi Abu Muslim da Kaulani a al'umman manzan Allah, bayan manzan Allah ya ga sahabbai, ya ga Umar, amma bai ga manzan Allah ba. Shi ma a garinsu sarkin garin ya hura wuta aka sa shi bata ci shi ba. Sai da ya zo Madina, Umar yake cewa ya tashi ya sumbaci kanshi ya ce alhamdulillah wanda ya gwada mun a cikin al'umman manzan Allah, wanda ya zamanto irin Annabi Ibrahim, wanda imani ya kai haka. Ya zo tsaya, kai baka iya kashe ni, in kuma kana so ka kashe ni shi ne ma yake rabu da shi kai bata mishi mutanen gari sun ce in kana so ka kashe ni sai ka taro mutanen gari gabaki daya ka taro su zan hodi maka abin da zaka hodi sai ka kashe wanda ya zamanto mushriki dubara zata mushriki zata kufce mushi bai za a yi tunanin ba in na taro mutanen gari me za a yi shi kuma wannan shine abin da yaron ne yake so aka taro mutanen gari a zo yau sarki yaron nan da ya gagari sarki yau za a kashe shi ga yaro bai tsere ba mutanen gari sun taru sai ce ya darme shi aka darme shi sai ce mishi ga wannan abin da kina mashi na karamin mashi na ka duka ka ja ka halba in zaka halban ka ce da suna Allah ubangijin wannan yara ko mutanen gari suka sani da suna Allah ubangijin wa wannan yaran ka kasa kashe shi amma sai ka faɗi sunan ubangijin shi shine malaman duwa suke cewa mutum yana iya ba da ran shi dan mutane su gane gaskiya ga yaro ya ba da ran shi dan ɗan gari su musulunta suna ji ya doka ya hodi sunan Allah kuma ya halbi yaro yaro sai rasu yanzu gari ya rikice mishi daman yana tsoro yaro kai bata mishi mutanen gari to yanzu ga gari ya rikice gabaki daya kowa ke cewa amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaron mun yi imani da ubangijin wannan yaron komai ya rikice ya rasa ya zai yace wannan shine gaskiya Allah mutum ya hudi gaskiya ya bi gaskiya yayi kira kan gaskiya kai da mu mutane in ka hodi ba za su so ka ba mutane in ka hodi za su kyamace ka to mutanen gabaki ɗaya da kai da mai hodin da su sun duka zuciyarku tana hannun Allah wani matsayi wani yanayi zai shiga zai gano cewa wannan abinda mutum ya hodi wannan wane ya hodi shine gaskiya kuma dole ne ita gaskiya haka ce tana da daci amma lokacin da mutum zai yi ta Allah shi zai ji daɗi yanzu da abu ya rikice ma sarki kawai yasa aka yi ramuka na wuta aka yi rami ake hura wuta a ciki aka zo ake layin mutanen gari an tambaye ka wane ne ubangijinka in ka ce Allah za a wurga ka in ka ce sarki za a barka ka huce haka ake wasu zo mun yi imani da Allah a wurga su wasu zo mun yarda sarki a sake su haka ake kai ake kai ake kai wallahi duk wanda zai ji wani an wurga shi wuta in an wurga shi aka dan sai ka ji yayi ni sai ka ji yayi kuma wanda zai biyo baya zai ji wannan ihu hankalin shi ya tashi kuma shi ma amma ba zai sare da zuwa zai fa ka san tabbas wannan iya da tantagari ya imani da gara mu imani wanda yana kallo ga mutuwa a gaban shi amma zai zaba Allah haka ake haka suke wurgawa ake wurgawa manzo Allah yake cewa har sai da wata uwa ta zo da jaririnta a baya da ta zo zata fada ta yi imani da Allah sai tausayin jaririn ke kama ta sai take baya baya take baya baya su kuma sun fara yin dadi ko ga tamu manzo Allah ke cewa yaron da yake bayan ta jaririn shi ya mata magana ya ke ma aiki ya ta kina kan gaskiya ji kike fada ta je ta fada wanda manzo Allah ya gano wannan yaron cikin yaran da suka yi magana suna yara irin annabi Musa annabi Isa to shine yake cewa kun ga dai abin da aka musu an musu haka amma babu wanda ya bar addini kenan kuma mu kuma ku kara hakuri shine yake cewa daga ibnu abdi yace wa kana fi sahabati man law fi'ila bihi zalika la sabara. Yake cewa wallahi akwai lokacin manzon Allah a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda in an mishi irin wannan zai yi hakuri akan hakan. Kuma an samu lokacin Umar wasu sahabbai sun yi yumu ta yaƙi yankin Rum a kama su. Da kama su an bujiro musu abubuwa su yi a sake su suka iya. Su sha giya su yi kaza duka suka iya. Ku yi kaza suka iya. Wallahi suka sa aka kawo tukunya aka sa ruwa a ciki aka tafasa shi yanda in ya kai ya tafasa har ya huce har ya yi karin san degree in aka duka mutum aka gurga shi daga ihun nan har naman shi ya watse a cikin ruwan zahiri. Yace haka ake duko su sauran suna kallo za a duko mutum a wurga daga ya ihun nan ya watse kuma suka yi hakuri. Sai da ya ga shi ma shugaban waɗannan ba sabkarar su yi ba daga abin da suke a kan shi tun cewa zai zo ya sumbaci kaina sai in saki saura. Aka yi shiru sai ɗaya daga cikinsu ya tashi ya je sumbaci kanshi ya saki saura suka dawo Madina. Da suka zo aka ba Umar labari sai ke ce ma sauran sahabban wannan ya dace kowa sumbaci kanshi. Inda ya ce a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda in an mishi hakan Allah zai yi haƙuri. Ya ce wa ma zala khalqun minas sahabati wa atba'ihi faman ba'dahum yu'zuna fillahi walau akhadhu birruksa la saga lahum. Ya ce ba bai gushe ba ana samu daga cikin sahabban manzon Allah da wanda suka biyo bayansu ana cutar da su saboda addinin Allah. Amma da sun amshi rukusar da manzon Allah yake ce ma amma in adu faqud. Yace da duka halal ne a gare su. So wata kalmar ta kahurci amma zuciyarsu tana cike da imani. Amma wasu za su tsaya akan haka. Wallahi abun mu gushewa. Muna akan gaskiya. Yace wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma su ne manzon Allah yake cewa wallahi in nawa ka bada in misalin dutsen Uhud yahi ma wannan dutsen na karkada yahi na garin mala. Amma manzon Allah yake cewa in ɗayan ku ya hudda zinariya misalin dutsen Uhud ya bada sadaka in sahabban manzon Allah ya bada muddu ɗaya wallahi muddu ɗayan nan yahi wannan zinariya bai bada saboda girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ruwaya ta gaba daga Urwa bin Zubair kala yace kuntu li Abdullahi bin Amr bin As nace ma Abdullahi bin Amr bin As akhbirni bi ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba ni labarin mafi girma mafi tsananin azabar da mushrikai suka ma manzon Allah a garin Makka. Kala yace bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu kana'il Ka'aba. Yace wata rana manzan Allah yana salla a falfajiyar Ka'aba a filin Ka'aba yace iz aqbala Uqba bin Abi Mu'ayy yace sai ga Uqba bin Abi Mu'ayy wanda an san shi iya daga cikin masu ma manzan Allah izini a garin Makka kuma iya daga cikin manyan mutanen garin Makka. Kawai sai ga shi nan ya zo kawada a taubahu fi unuqihi kawai da yazo ya gama manzo Allah yana tsaye yana salla ai suna da za wannan kamar zaniya suke dara kamar yanda alhazai suke wanda za a darma kuma da wanda za a yaha kamar wancan shine kayan su ga magari. Kawai da yazo sai hudda wannan rida a kin nashi yace sai ya tubka shi ko sira ta ya sai sa shi a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa khanaqahu ya shaqe shi iya sallawa ya gama ya shaqe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tubu bidai manzo Allah yana dawafi a gindin Ka'aba wayadahu fi yadi Abi Bakar wayadahu fi yadi Abi Bakar hannun shi yana hannun Abu Bakar kenan ya kama hannun Abu Bakar suna dawafi tare wa fi hijr kuma a hijr abinda ake cewa hijr Ka'aba ce ina katangan nan da take kewaye da Ka'aba al-Karama wannan hilin da yake ciki shine ake cewa hijr wanda shi isilin ginin Ka'aba ne yace uku ba iya cikin wannan wurin hijr da Abu Jahal da Umayyah ibn Khalaf kamar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai huce wajen su yace fa asma'uhu ba'da ma yakra salasa marrat sai suka ji yadda manzon Allah abinda bai so yake so uku suna maimaitawa kenan ka ce zagin manzon Allah suka yi so uku yayi shiru bai ce komai ba ko ka ce addinin suka taba so uku bai ce komai ba ko ka ce Allah suka taba so uku bai ce komai ba ai shine suke cewa ajalal aliha ilahu wahida za a sa abun bauta ɗaya ne ai wannan abun mamaki yace falamma kana fi shawdir rabi yayin sun yi zagin so uku bai tanka musu ba yana shauti iya kewaye na hudu turu na hudu na Ka'aba na hadu gabaki ɗaya suka haro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yace wa arada Abu Jahl an ya'khudha bi majami' sawi shi kuma Abu Jahl bai tashi sai ya cikuikuyi kayan manzon Allah ya cikuikuye shi gabaki daya wada farafatu yace na ture shi wada fa Abu Bakar Umayyah ibn Khalaf Abu Bakar kuma Umayyah ibn Khalaf shi ma da nuho ya kama manzon Allah yace Abu Bakar ya ture shi wada fa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hukuma shi kuma manzon Allah ya ture ya ture uku ba a hadisin yake cewa sai Abu Bakar yake cin musu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wannan ai maganar mu'min ali fir'aun ko Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa arja'akum bil bayyinati min rabbikum yake cewa zaku kashi mu'minin fada fir'aun dan mutun ya ce Allah shine ubangiji na ku kashe shi alhali ya zo muku da gaskiya in gaskiya ce hodi abin da yake hodi na gaskiya ma zai same ku in kuma ƙarya ce yake ƙarin shi tana wurin shi kina ku kyale shi ba hai kun kashe shi ba yace sai Abubakar yake ce musu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah dan ya ce Allah shine ubangiji na zan ku haro mushi ku kashe shi yace fa qala lahu sai manzo Allah ke ce musu wallahi la tanhawun hatta yahillu bikum al-iqab ajil yace musu wallahi ba zan ku fasa ba wannan abin da kuke sai ukuba sai azaba ta Allah ta kusa ta same ku yace wa'annan guda uku duka da manzo Allah ya hudu musu haka babu wanda ya yi rai bayan yankin Badar kana hukun ga baki ɗin shi ya ce fa khazatu murra'ada kama an ɗauke musu lakka an huda musu lakka daga jiki duka ga baki ɗin suka yi sani da suka ji wannan magana kuma sun sani duk abinda manzon Allah zai huto da bakin shi in ya hudu sai abin ya wakana duba ɗaya daga cikin su yake manzo Allah ya shiga karanta mishi suratu fusilat yana karantawa hidi yazo fa in a'aradu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin musa mutumin nan da gauga kama bakin manzo Allah ya rufe yace kakka wani ai ta mishi in kuka iya kenan in kuka iya me zai biyo baya azaba ce ku sai ta ma manzo Allah ya kama bakin manzo Allah kakka wani ya isa ka kenan ganin lokaci ya gabato sai mu tsaya nan abinda muka wadi na jojo Allah ba mu lada da akan shi kuma Allah ba mu ikon koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabban shi gaba kiga abinda muka wadi na kuskure Allah ya gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أخلصنا وإيانا يا رب العالمين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.